لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wannan masallaci na Juma'a da ke kan hanyar Maiduguri a anguwar Sidibin Rum, a kowanne sati mukan gabatar da karatun al-arba'una hadisan nawawiyya. A yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a hadisi na 33. Da farko, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يؤطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السادس والثلاثون. إمام النووي أن لا يمس رحمة يتونى حديثي لنا 33 لكتن حديثي ما سفادة ما سمهم منشي ولن نسكة كسن شيء أسري لجنسكي نأجين مسلم في سوء 40 waɗanda ya ware su musamman a cikin wannan littafi. Wannan hadisi na 33 hadisi ne na Abdullah ibn Abbas. Ali ibn Abbas daga Ibn Abbas shi ne Abdullah ibn Abbas. Abbas ɗan gidan Abdulmutallif. Abdulmutallif wanda kaka ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, ɗan shi Abbas kuma yana ɗaya daga cikin ƴaƴan Abdulmutallif waɗanda suka karɓi addinin musulunci, domin babbannin manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ƴaƴan Abdulmutallif ne su goma ne, wasu na cewa su goma sha biyu. To daga cikin su waɗanda suka tarar da manzo sallallahu alaihi wa sallama su hudu ne. Akwai Abbas, akwai kuma Hamza, waɗannan su biyu sun karɓi addinin musulunci a gun manzo sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma Abu Talib, akwai kuma Abu Lahab, waɗannan ba su karɓi addinin musulunci a gun manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Sauran ba su yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba, sun mutu ne gabanin a aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma ƴaƴan wasu daga cikinsu kaman ɗan Ali wanda Ubaida ya karɓi addinin musulunci a gun manzo sallallahu alaihi wasallama. To shi wannan Abbas wanda yana ɗaya daga cikin babbannin manzo sallallahu alaihi wasallama yana da ƴaƴa masu yawan gaske, suna da ƴaƴa da yawa, dake yana da ƴaƴa da yawa. Amma da gaskiya duk lokacin da an ce Ibnu Abbas, to ana nufin Abdullahi bin Abbas ne. Kusan Ibnu Abbas ya zamanto adam ne gashi Abdullahi bin Abbas, mutum ne misali yana da ƴaƴa kaman goma. A duk lokacin da aka ce ɗan wane, to akwai wanda kai zai zo wa hankalinka da shi ake nufi. To haka Abdullahi bin Abbas ya kasance daga cikin ƴaƴan Abbas. Duk lokacin da aka ce Ibnu Abbas, duk da ma akwai su fadl, akwai su kusan daga cikin ƴaƴan Abbas, to daga zaran an ce Ibnu Abbas, to kawai ana nufin Abdullahi bin Abbas ne. Shi kuma Abdullahi bin Abbas yana ɗaya daga cikin samari ko kuma yara ƙanana a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake. Ba za mu tsawaita tarjamarsa ba, saboda shi ne ya daga gunshi ne muka samu hadisin da ya gabata a can baya. Akwai hadisan da ya rawaito a can baya, mun yi bayani daga wadancan hadisan da ya rawaito, mun yi bayani a kan tarjamarsa. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi laƙabi shi ne haburul umma, gwanin wannan al'umma ɗin gaba ɗaya, shi ne gwani. Gwani ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya masa naɗe, ya naɗa shi gwani, yasa ake kiran shi haburul umma saboda zunzuru ta ilimi da fahimtar qur'ani da Allah subhanahu wataala ya bashi sakamakon addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa yace allahumma faqihuhu fi din wa 'allimhu tawhid manzo ya masa addu'a Allah yace ka fahimtar da shi addini sannan kuma ka karantar da shi ko ka fahimtar da shi fassarar qur'ani yasa cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya iya fassarar qur'ani ya iya tafsir kamar shi Abdullahi bin Abbas saboda haka yake iya fahimta a wasu ayoyi a wasu hadisai wani abin da sauran mutane ba za su fahimta ba mun ba da fassarar sayyidina Umar daga baya akwai lokacin da Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya shigo da Abdullahi bin Abbas shi saurayi ne cikin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to yawan shigo da shi da yake yau da gobe har wasu suna ganin menene sababin shigo da Abdullahi bin Abbas sai wata nan yake ya so ya nuna musu wane ne Abdullahi bin Abbas sai karanta suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yace kowa ya fassara wannan sura din wannan to fa albarkatin baki shi wannan ya fassara wannan ya fassara dan akalle sai yace da Abdullahi bin Abbas yace menene fassarar suratul nasr sai Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu sai daga kansa yace surar tana nunin kusancin rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ajalin manzo sallallahu ya kusa rasuwa abin da ayar take karantarwa kenan to idan ka karanta suratul nasr daga farko babu ma inda ake magana akan mutuwa ko rasuwa da makamancin babu amma shi da zunzurutun fahimtarsa ya gano haka bincike ya kai bincike malamin suka yi ta zurfafa tunanin suka yi ta zurfafa tunanin su ta wanne hanya Abdullahi bin Abbas ya gane kusancin ajalin manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan aya din to sai daga baya ne wasu suka ce to akwai inda Allah subhanahu wataala ya ce wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja nan in ka karance shi ta riba zai baka ja'a wafa ma'anar ja'a wafa mutuwa ya zo ta riba amma in ka karanta shi irin wannan shi ne ake kiran shi tafsirun bil ishara in ka karanta afwajan din ta riba zai baka ja'a wafa ma'anar mutuwa ya zo to wannan kaɗan daga cikin bayani akan Abdullahi bin Abbas mun yi cikakken tarjamansa daga baya can ga wanda yake son kalin bayani shi ya rawaito mana wannan hadisi radiyallahu anhuma shi da mahaifin shi Abbas da ke dukkan su sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallama ila da amincin Allah su tabbata a gare su shi da halayen shi qala yace law yu'ta an-nasu bi da'wahum da za a ba wa mutane duk abin da suka yi da'awai cewa abin nasu ne inda mutane suka ce wannan abu namu ne za a ɗauka ba su ba tare da neman shaida ko wani rantsuwa ba da da'a rijalun wasu mutane za su yi da'awar amwa da kaunin dukiyoyin wasu mutane wa jima'ahum da jinalansu lakinil bayyina amma shaidu alal mudda'i yana kan wanda yake abin nasu ne wani yaninu ala man ankara shi kuma rantsuwa yana son wanda yake ba na taba ne na wani to waɗannan abubuwa guda biyu da shi ne za a gudanar da yanke hukunci wannan nawa ne wannan ba nawa ne bane inda za a bar abun kara zube in na zo na ce wannan babur din nawa ne alƙali zai ce ka ɗauka ka tafi to akwai wanda zai ce yau disiyar ma ga baki ɗaya na ce dukiyar yau disiyar nan ma ga baki ɗaya na ce to saboda haka ba a bar abun kara zube ba idan ka ce wannan abun na wani to ka kawo shaidu wanda za su tabbatar da cewa wannan abu na ka zama al-mudda'i idan aka ce al-mudda'i wanda yake abu na shi to ya kawo shaidu wanda za su tabbatar da wannan abun na shi idan aka ce al-mudda'a alaihi wanda kuma yace ba naka bane wanda yace ba naka bane naki ne to ya zama to al-mudda'a alaihi to shi kuma ya rantse to abubuwan nan guda biyu ne dan ne za gane wannan da yace naki ne naki ne wannan da yace naki ne ba naki bane to wadannan hanyoyi ne guda biyu to shi yasa wannan hadisin yake shiga kowanne babi na babin alƙalanci in rikice rikicen aure ne in rikice rikicen kasuwanci ne rikice rikicen saki ne rikice rikicen kowanne abu da za a yanke hukunci a kai to wannan hadisi sai ya shigo ciki shi yasa Imam Nawawi ya saka ɗaya daga cikin zaɓaɓɓun hadisai 40 wanda ya tara su cikin wannan littafi yace law yu'tan nasu bi da'awahu da za a ba wa mutane abubuwa da da'awarsu abinda suka yi da'awa suka ce nasu ne za a ɗauka ba su ladda'a rijalun da wasu mutane sun yi da'awa na me amwal qaumin da'awar dukiyoyin wasu mutane wa jima'ahum da jinanansu amwal qaumin anan an raba tsakanin jini da dukiya ma'anar dukiya shine ko gida ko mota ko kuɗi haka duk wani abin da dai ake iya mallakan shi to wannan shine dukiya wasu mutane za su zo su duba dukiyoyin wasu mutane su ce nasu ne ko kuma wasu mutane za su yi da'awar wasu sun kace musu yan uwa a ba su jiya a zo a ba su jiya za su iya gurfanar da wani su ce wannan ya kace min dan uwana a bani jiyan dan uwana da ya kace a kwaso jiyan dan uwana da ya kace a bani to saboda haka idan ya gurfanar da wani ko wasu ya ce waɗannan sun kace dan uwana ko wannan ya kace dan uwana ko wannan ya kace yan uwana to a karfi jiyarsu a bani jiya a tilasta wanda ake tuhuma da ya fitar da jiya ya bayar a ba haka bane to saboda haka in ya ce to ina ce dunka da za su tabbatar da cewa ya kashe maka dan uwa batun a yi batun jiyar dan uwanka da kake nema to a gaje shi kenan idan kuma ba jedu a lokacin da ya rasa jedu to kai kuma da aka ce kai ne kai da kace wannan dukiyar ba nasa bane naka ne ko kuma kai da kace dan uwan ka bai kake masa dan uwa ba karen jiya kan haka karen ce cewa dan uwan ka bai kake masa dan uwa ba ko kuma karen ce cewa wannan dukiyar da yace naki ne karen ce ba naki bane naka ne lokacin da ba ce duk kuma rantsuwa sai dawo kanka kai wanda kace wannan abun ba naki bane to wannan hadisin kamar yadda muka fassara abubuwa guda biyu ne ke karantarwa abu na farko hadisin yana nuna cewa shi shaida ko shaidu wanda ya ce abun naki ne ko wanda ya kai kara shi zai kawo shaida ko shaidu shi kuma rantsuwa a lokacin da wanda aka neme shi da shaida ba shi da shaidu bai kawo shaidu ba ko shaidun ba da dai bane to a wannan lokaci a ce to kai kuma inda bashi da shaidu bashi da shaida to a wannan lokaci ka rantse to nan ne rantsuwa zai dawo kanka to wannan zahirin abin da hadisin ya karantar kenan shi ne malaman suka yi sabanin cewa shi wannan bashi da shaidu shi kuma wannan yake ba zai rantse ba fa idan ya ki rantsuwa to kayan wancan da ya ce kayan naki ne to ya zama tona wasu suka ce a zahirin hadisi yadda ya zo haka wasu malamai suka ce a haka kawai ya za a kyale shi ya tafi da abu za a kyale shi kawai ya dau abu ya tafi yasa a rantsuwan da wannan ya gidan ya dawo kai shi wannan mahallin khilaf ne wanda yake tsakanin malaman fiqh anan manzo sallallahu alaihi wasallama da ya yi bayani a kan shaidu kalima ce mujmala saboda shaidu din nan yana bambanta hawa-hawa ne kala-kala akwai abin da shaidu biyu ne ake bukata akwai abin da shaidu hudu ne suke ake bukata to ayar da ta zo cikin suratul baqara wacce take magana akan baki ayar da ta fi kowace aya tsawo a cikin qur'ani a cikin ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa وَتَجْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ Allah subhanahu wa ta'ala yace وَتَجْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ kunemi sheshe dun mutane mazaje guda biyu daga cikin mazajen ku fa in lam yakuna rajulaini idan babu mazaje guda biyu wadanda ba mata ba wadanda za su zama to shehu to farajul wa imrata a samu namiji guda daya da kuma mata biyu namiji guda daya mata biyu a matsayin mata biyu mata biyu a matsayin namiji guda daya kenan to wannan aya ta zo tana bayani akan dukiya hukunce-hukuncen bashi da shi ne a nan malaman fiqhu suka ce duk wani kesin da yake da alaka da dukiya shehu duk ake bukata duk wani abu da yake ya shafi dukiya ne ana bukatan shehu guda biyu ake bukata sannan ya zo a kazafi a kazafi wannan ya yi ne kazafi ya bayi ba ya yi bayi ba to wanda wanda yace wannan yayi ne kadari ya kawo shehu hudu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fada walladina yarmuna almusallati thumma lam ya'tu bi arba'ati walladina yarmuna almusallati thumma lam ya'tu bi arba'ati bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wadanda suka yi kadari suka yi kadarin wasu wadanda su ba su yi zina ba suka ce sun yi zina suka jefe su da kadari to su kawo shehu guda hudu fa idan lam ya'tu bi arba'ati shuhada Allah subhanahu wa ta'ala idan ba su zo da shehu guda hudu ba fa ulaika inda Allah yake kazibun to waɗannan kuma sun kasance makaryata ne sun kasance makaryata to dake babin aure abin da ya shafi aure ya fi kusanci da dukiya ya fi kusanci da dukiya saboda akwai batun sadaki yana shigowa ciki dukiya ne to shi ne a mafi karancin shedun da za su shiga a kan aure a samu adalai guda biyu mafi karanci kenan saboda ya fi kusanci da dukiya wasu malamai suka ga cewa akwai batun kazafi ko kuma batun zina yakan iya shigowa babin aure dan ne misali idan aka daura aure a zurrance babu shehu idan wasu mutane guda hudu suka ga wannan mata da wannan namiji to suka iya zuwa ce sun gan su suna zina a wannan babin zina zai iya shigowa babin kuma kazafi yake iya shigowa amma saboda kamanci shi kasancewar shi ya yi kama da babin dukiya abinda ya shafi dukiya to shi ne malamai suka ce mafi karancin adalai a samu adalai guda biyu wannan shi ne abinda malamai suka faɗa to akwai babi abinda ya shafi shehu misali ɓangaren tsala ɓangaren sanki Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ajidu zawai ajilin minkum a lokacin da yake magana akan sanki واشهدوا ذوي أجل منكم واقيموا الشهادة لله لوكا كندا كسكي ما تركا فوزا كسكي ما تركا كنيمو شهدو بدايبي ولد ذات كفتر دشي وكاسكي ما تركا كمان دا موكا بيانا دا كبايا وجن أولي ما أقلا ولد ذات شهدا كأولي وانجي زمن تو سو بدايبي تبادي شهدو أقاي بياني زيو أخي a nan manzon sallallahu alaihi wasallam da yake lakin bayyina shedu ya hada su a dunkule to duk wani abin da ya shafi kowanne akwai babin abin da ya shafi kazafi abin da ya shafi zina akwai abin da ya shafi aure da saki akwai abin da ya shafi dukiya kowanne babi akwai adadin shedu da Allah subhanahu wataala ya sanya ana sai dunkula mana yace lakinil bayyinatu ala almudda'i shi wanda yake da'awar abin nashi ne to shi ne zai kawo shehu in shehun nan in wannan da'awa a babin abin da ya shafi dukiya ne wasu shehu shahidai min rijalikum a babin abin da ya shafi aure ne wa ashidu zawai ajli minkum babin kazafi ne babin zina ne fa in lam ya'tu bi arba'ati shuhada da makamcin wannan abin yake tafiya a bayyane wal yaminu ala man ankara sai ya faɗa a nan shi kuma rantsuwa yana son wanda ya yi inkari abin yake inkarin abin yace ba naka bane ba naka bane to dan kowa yana kan shi al-yamin asalin al-yamin yana zuwa da ma'anoni da dama akwai al-yamin misali dama ko kuma hannun dama ana kiran shi al-yamin akwai al-yamin wanda yake zuwa kinaya al-milki al-ama kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum ayman anan jam'i ne na yamin wannan yamin din ana nufin baiwarka ko kuyangarka saboda haka a lokacin da aka samu irin wannan kalma ko a qur'ani ko hadisi akan duba qarina wani lafazi wanda shine zai fassara wanda yaminu ake nufi anan wanda wanne ma'ana ake nufi daga cikin waɗannan ma'anoni kamar da mun sha bayani anan dake anan an yi bayani akan shedu lakini da bayyana su a daren mutai to al-yamin ana nufi al-hilfu rantsuwa rantsuwa wal yaminu shi rantsuwa ala man ankara yana kan wanda yayi inkari yace wannan abin ba naka bane imam an-nawawi yace hadithun hasan yace wannan hadisi ne wanda yake hasan mun yi bayani a hadisin baya da ya gabata me ake nufi da hadisi hasan wannan hukunci kuma daga gun imam an-nawawi yake a gun imam an-nawawi ne in ba a gun shi bane zai yi bayanin wanda ya rawaito hadisin ko wanda ya yi wa hadisin hukunci misali zai iya cewa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ne ya rawaito tirmidhi ya ce wannan hadithun hasan ne hukuncin tirmidhi ne yayi amma anan gabanin ya ce maka rawahu wani to sai ya ce maka hadithun hasan kamar wancan hadisi da ya gabata yayi wa hadithun hukunci gabanin ya faɗi wadanda suka rawaito wannan hadisi ya ce wannan hadisi ne wanda yake hasan ne رواه البيهقي امام البيهقي ني رويتو شي وغيره ده وني شي هكذا جدا kake ganin shi a wannan litafin rubuce abinda yake nufi da hakaza anan abu dire nabiyu marfu'a an ibn abbas ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn abbas ya rawaito shi ne abun manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abu na farko kenan abinda yake nufi da hakaza abu na biyu kuma yana nufi da wannan lafazi din da wannan lafazi law yu'ta an-nas bi da'awahum lad'a rijal amwal qawmin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara da wannan lafazi ne sai yace wa ba'duhu fi sahihayn wasu daga cikin lafuzzukan nan wanda Imam al-Bayhaqi da wani su suka rawaito yana nan a cikin Bukhari da Muslim abinda yake nufi da wannan shine yadda ya so a cikin Bukhari da Muslim shine Ali bin Abi Malika qala kataba Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعي عليه والنشين لفظ ليزو أتكن سيب البخاري كمسلم أتكن سيب البخاري كمسلم كن قيدت يزو أتكن سيب البخاري يازوني لك أن أبي مليكا قال أبو مليكا يجي كتب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس يا ربوتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعي عليه وأن اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم ياي حكمتين لن هو أكن من دايكي أكمت دعور ولي أبو شيء المدعي عليه المدعي عليه شيء من أنكر عليه فتوش كمن حديث من أنكر عليه شيء أكيدرنش المدعي عليه شيء كم المدعي شيء وندي دعوة وندي إنكار وندي دعوة شيء المدعي عليه
to zahirin yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim hadisi ne wanda yake fi'ili abinda yake nufi da hadisi fi'ili abdullahi bin abbas ya ga wannan hukuncin ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata tunda cewa yayi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ala al mudda'a alayhi qada bil yamini kamar ya ce ne na taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa wanda yayi inkari da irin sai na taba ganin manzo ya sa wanda yayi inkari shine al mudda'a alayhi ya rantsi
in wannan da yake kayan nan naji ne to in ba naji bane ya rantsi na taba ganin manzo ya irin wannan hukunci zahirin yanda yazo cikin wannan hadisin kuma annan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana daga gobanci wancan yazo hadisi fi'ili ne saboda hadisi kana ji akwai hadisi wanda yake al-fi'li akwai al-hadisi wanda yake al-qawli shi yasa imam suyuti a babban litafi shi jamu jawami wanda a cikin litafi yake ya tara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam gabaki daya ma'ana duk wani hadisin da aka rawaito duk wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kana nema akwai a cikin wannan litafi shine jamu jawami amma a takaice malamai suna kiran litafin al-jami'ul kabir al-jami'ul kabir an buga littafin majallabi kusan 20 amma bai kayi ba ba gama buga shi ba jam'ul jawami sunan littafi shi ne littafi mafi girma wanda ya fi tattare hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa amma daga baya almajirin shi mai suna al-munawi ya zai rubuta wani littafi al-jami'ul azhar na ga littafin a library na islamic university na madina al-jami'ul azhar a mukaddimar wannan littafin yake cewa imam suyuti ya yi jam'ul jawami galibin mutane in suna neman hadisi suka leka cikin jam'ul jawami ba su ga hadisin ba yadda ce hadisin gari yani babu hadisi alhali yace akwai wasu hadisai waɗanda ba sa cikin jam'ul jawami kuma hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yace to waɗannan hadisan shi ne tara cikin wannan littafi da ya kira shi da suna al-jami'ul azhar kaga kenan idan kana da jam'ul jawami kuma kana da al-jami'ul azhar to kusan kana da hadisan manzo sallama gabaki dai a hannunka ne kana da su gabaki dai a hannunka kuma wannan mukaddimar wannan littafin ya raba hadisan manzo sallama kashi biyu akwai al-ahadithul qawliya wanda shine kashi na farko akwai al-ahadithul fi'liya wanda shine kashi na biyu in aka ce al-ahadithul qawliya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu abinda manzo ya fade shi a harshen sa in aka ce al-ahadithul fi'liya hadisin da wani sahabi yace manzo yana yin kaza ko ya aikata kaza ya yi kaza kamar hadisin Aisha da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasilu al-maniyya min thawbihi thumma yakhruju fa yusalli fihi bayan Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanke mani a tufar rigan shi sannan zai fito da wannan riga ya sallah bayan ya wanke riga haka na hadisin ta da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi kaga duk wannan ta faɗi wani aiki ne da ta ga manzo sallama yana aikata ma misali inda ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam udhkuru Allah fi kulli ahyanikum to hadisin ya zamanto hadisul qawli kenan na faɗa to saboda haka anan imamu nawawi lafazin shi din a dakiq ne a wani janibi saboda da yake rawahu al-bayhaqi wa ghayruhu hakaza da ya fada hadisin imam al-bayhaqi ya rawaito shi ne a cikin al-ahadith al-qawliya wannan abin da zaka fahimta kenan na farko na biyu kuma lafazin da Imam al-Baihaqi ya rawaito ba lafazin ba haka yake ba a cikin Bukhari da Muslim saboda wannan kari lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara shine ma'anar annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qada bil yamini 'ala al-mudda'i alayhi qada bil yamini 'ala al-mudda'i alayhi yana ba mu ma'anar وَلِيَدِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَنِي تُو إِنَا مَعَنَرْ لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي إِنَا كُمَا لَوْ يُؤْطَ النَّاسُ بِدَعَوَاهُمْ لَجَّعَ رِجَالُ الْأَمْوَالَ قَوْمٍ وَجِمَاهُمْ كُنْكَ وَدَنَّنْ جِبْ بَسْضُو أَجْكِنْ سَيِّهُ الْبُخَارِي دَ مُسْلِمْ بَا أَدِنْ دَيَزُو أَبُخَارِي دَ مُسْلِمْ شِينِ مَعَنَرْ وَلِيَدِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ a riwaya ta Imam al-Baihaqi kuma abu guda biyu ya faɗi illar kawo hadisi sababin kawo hadisi yace law yu'tan nasu bidawahum la ta'a rijalul abwaad qaumin wa dima'ahum wannan babu a cikin Bukhari da Muslim hakanan lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'a 'ala al-mudda'i wannan ma babu a cikin Bukhari da Muslim abinda yake cikin Bukhari da Muslim shine wal yaminu 'ala man ankara shi ma wannan din ya zo ne a cikin ahadithul fi'liya ba ahadithul qawliya ba an gane to wannan shine a takaitaccen bayani akan hukuncin da shi Imam an-Nawawi yayi wa hadisin da kuma takririn da Imam an-Nawawi yayi masa kenan mun fahimci cewa ma'anar wa ba'dhu dinnan yana nufin wal yaminu 'ala man ankara to shine yake cikin sahihaini Bukhari da Muslim banda law yu'tan nasu bi da'awahum la ja'a rijalul amwaal qawmin wa jama'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wadannan abubuwa guda biyu ba su zo a cikin Bukhari da Muslim ba wannan shine a takaice idan akwai sauran lokaci za mu shiga hadisi na 34 inda lokaci kuma in ba lokaci da dani ce mana a shirin sallah 30 حديثنا 34